danki ko ya kai na bagobira blanka ko ya kai na bagobiri insha Allah zai fita ina ji miki dadi ina miki farin ciki da murna cewar zaki sallah babu bulle a fuskar ki ke ki zo ki amfani da wannan lavender original one a cikin wannan azumi zaki amfani da ita to insha Allah sallah sai an ci da ke babu bulle ko daya a fuskar ki kin san blanki diyan da yake da taya taya a sati daya zai fita kin san blanki diyan da yake da tsagen ki kina da tabbacin zai fita sai dai in baki amfani da wannan lavender din ba guarantee and trust ki nake gaya miki albarkacin wannan wata mai girma azumi ramadan mubarak sai isaka na dauko miki wannan lavender na kawo miki insha Allah yanda kika farin ciki kika murna Allah ubangiji ya ba mu ikon kara kawo muku wani abu da za ku yi farin ciki ku murna albarka